الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه اليوم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يوم الأربعاء ديكوت ربيع الآخر هجرة سنة 1442 goma miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin sira a littafin ash-shifa. Muna al-fasulu sani kiran ko na al-babu sani. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fasulun in qulta akramakallah, yace Allah ya darajanta ka idan ka ce la khafa al-qadi, babu ɓuya a bisa yanke bil jumlati a bisa jumla annahu sallallahu alaihi wasallam alal nasi qadran, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi ɗaukakan mutane wajen ainihin alƙadari na daraja, wa azumu muhallan kuma shine mafi girman su wajen masauki na daraja, wa akmalu mahasina kuma shine mafi cikan su wajen kyautayi, wa fadlan da falala, wa qad zahabta haqiqa ka tafi fi tafasili cikin rarrabe kisalin kamali ɗabi'u na ainihin kamala mazhaban, ka tafi matafiya jamila mai kyau, wanda wannan matafiyan da kai ɗan shawwaka ni ya begantar da ni ila an aqifa alaiha, bisa ni ma zo in dakata a kanta, min ausafi na sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafsilan abin rarrabewa, ni ma sai ne begen in zo in bibi sifofin manzo Allah a rarrabe. Tunda a jumlace dai mun san komai da komai na daraja da ainihin matsayi da falala, manzo Allah ya fi kowa, wannan yanke kowa ya tabbatar da haka. Falam kai sani na waran lahu qalbi wa qalbaka, Allah ya haskaka zuciyata da ni da kai, wa da'afa fi hadha an-nabiy al-karim hubbi hubbaka, Allah ya lillinka soyayya na da soyayyanka cikin wannan annabi mai karamci. Annaka cewa kai idza nazarta ila kisali kamali, idan ka tsaya kai nazari zuwa ga ɗabi'u na kamala, allati wacce hiya ghairu muktasabatin, bata zamo abun tsururta, ma'ana ba wai wani hanya mutum zai bi wani tsururi wanda zai kai shi ga wannan ba, wa fi jibillati al-khilqati, kawai yana cikin ainihin asali na halitta ne, haka Allah ya halicci manzon Allah, wanda wannan ɗabi'un ba wai wasu hanyoyi mutum zai bi yayi wasu ayyuka da tsururi har ya kai su ba. Wajadtahu, sai ka samu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ha'izan, yana mai taruwa li jami'i, ga baki ɗaya wa'annan sifofi na kamala ɗin, muhiban yana mai jewo bi shatati mahasin, ya ga mabambantan kyawawanta, duna khilafin ba tare da sabani, bayan naqaratil akhbari, tsakanin masu ciro ainihin labarai da zalika ga wannan ainihin ɗabi'u na kamala ɗin ba, duk gaba ɗaya bakinsu ya zo ɗaya a bisa cewa manzo Allah ya kewayo ga mabambantan kyawawan wa'innan ɗabi'u na kamala ɗin. Wanda kuma yake bari wannan zancen ma ƙar balagan ba abuwa mablagar kaɗe, sashi daga cikin ainihin hadisan da suka zo ɗin har sun kai matsayi na yanke, ma'ana mutawatir kenan, ko da manawi ne. Amma suratu, amma sura wa jamaluha, da kyawun sura na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wata nasubu abaihi, da kuma daidaituwan gaɓoɓuwan manzo Allah biyu su ne ake cikin kyanta, faqad ja'at al-atharu as-sahiha, hakika hadisai ingantattu sun zo, wal mashuratu, da kuma mashurai al-kasiratu, masu yawa bizalika ga wannan nan, min hadisi ali, akwai daga hadisin sayyidina ali wa nasir bin malik, da anas dan malik, wa abi huraira, wal barra ibn azib, wa aisha ummul mu'minin, wa ibni abi hala, wa ibni juhaifa, wa jabir ibn samura, wa umma ma'bad, wa ibni abbas, wa mu'arrid ibn mu'ayyib, wa abi ufayli, wal adda ibn khalid, wa quraym ibn fatik, wa hakim ibn hizam, wa ghairihim radiyallahu anhum, wa innan sahaban, da kuma wasu su yardan Allah ya tabbata gare su, duk ainihin hadisai ya zo daga gare su. Hadisan na me yace, min annahu sallallahu alaihi wasallam, na cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance, to daga nan zai fara ilgo mana ainihin sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gaba. Yace kana azharal launi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai hasken launi ne, ma'ana kalan jikin shi din mai haske ne, ba shi da ainihin duhu. shi yasa ake cewa mai furen launi nan. Aja aja kuma shi manzo Allah mai tsananin bakin ido ne gurin bakin, mai tsananin fari gurin fari shine aja aja. Ma'ana ido ba akwai fari akwai baki ba, wajen bakin baki ne, irin wajen farin kuma fari ne sal. Anjala kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yawan tsagen ido ne, ma'ana mai dara da nan ido ne. Ashkala kuma shi manzo Allah mai rikidewan idon ne, ma'ana a cikin idon a cikin farin akwai wani jaji jaji wanda yake karawa idon kyau. Adamul ashfari manzo Allah mai cikakken gashin gefen ido ne, ma'ana kubanin ido kan inda ainihin murfin ido inda yake rufe idon, wannan gashin manzo Allah mai cikakken gashin ne, gashin yana da yawa haka. Kaza akwai gashi na ainihin kuban sama da kuban ƙasa, wannan gashi da yake tsakani shine ainihin adabul ashfari. Shi ake cewa hudumma, ko a burguwa na cewa an ce hudubu, ana nufin gezen shi, wannan gashin da yake gefe gefe. Yawwa ai hadubuwa can ainihin ishiriniya kenan. Ablaja manzo Allah mai hasken fuska ne. Azajja manzo Allah mai tankwararren ainihin gashin jira ne, ma'anin gashin jiran shi yadda ka san yayi baka haka yake gashin jiran, ga gashin yana diwa sannan kuma yayi ainihin baka haka mai tankwararre ne. Akana mai daukakan karan hanci ne. Aflaja mai ushiriya ne, ma'ana haƙwaren shi din ba wai a hadis keken ba, suna ainihin rabe musamman na gaban. Mudawwarar waje manzo Allah mai kewayayyen fuska ne. Wasi aljabini mai yalwan sasannin goshi ne, an ce jabinu shine gefe gefe biyu na goshi, na an ce jabatu shine tsakiyar goshin. To manzo Allah mai ainihin yalwataccen ainihin sasannin goshi ne. Kasriyati manzo Allah mai kaurin gemu ne. Tamla'u sadrahu har ainihin kwarjinin gemun nashi yana cika ainihin kirjin shi, duk da gemun ba mai tsawo bane, in ya kama za a ga kaman kamu ɗaya ne, amma kuma yana cika kirjin saboda ainihin kwarjini. Sawa albaɗin wa sadari manzo Allah mai madaidaicin ciki da ainihin kirji ne, ba mai cimbi ba ne, cikin shi bai ɗago ya fi kirjin ba, kirjin bai fi cikin ba, yana daidai ne. Wasi a sadari manzo Allah mai yalwan kirji ne, hissan wa ma'anar kenan. Aziman mankibai ne, mai girman kafaɗu ne. Dakumul izami mai ainihin mai gwaɓin ainihin ƙasusuwa ne, ma'ana ƙasusuwan shi ɗin masu girma ne, ba mai siraran ƙasusuwa ba ne. Abula mai cikakken al'abdai ne, damtsa ne, damtsa shi ne daga gwiwa zuwa ainihin hamata. Wazira aini da kuma sangalin hannu daga gwiwan hannu zuwa ainihin wuyan hannu, duk mai kaurin wa'innan guraren ne. Wal asafili da kuma makyangima daga ainihin gwiwan kafa zuwa ainihin idon kafa, to wa'innan guraren na manzo Allah duk masu kauri ne, wannan shi yake nuna ainihin alaman karfi ga jikin mutum. Rahabal kaffaini mai yalwan tafuka ne. Wal kadamaini da kafafuwa duk masu yalwa ne, tafin shi kafa da hannu duk ba ainihin kanana ba ne, duk masu yalwa ne. Sa'ilal adrabi mai zarazaran ainihin yatsu ne, yatsun shi da na kafa da hannu duk ba gajerun yatsu ba ne. Anwaral mutajarriji mai hasken ainihin matsarikin jiki ne, ma'ana jikin shi din da yake fita waje din mai haske ne. Ka san shi manzo Allah, Allah ya mar ainihin sifa wanda ya saba da mutane. Kaga kowane mutum inda yake rufe a jikin shi din da zai bude shi, yafi inda yake bude din haske ko, amma shi ne manzo Allah kuma inda yake buden mai haske ne, har ma yafi inda yake rufe din. Duk da shi manzo Allah gaba ɗaya shi haske ne. Daƙiƙar masrubati mai siririn gashin kirji ne, ma'ana an ce masruba akwai gashi amma shi siriri wanda daga kirji yake sauka kan cibiya, to shi manzo Allah mai siraran irin wannan gashi ne, dan yana ƙarawa ainihin kirji din kyau. Rab'atul qaddi manzo Allah mai madaidaicin tsayuwa ne, ma'ana shi dirarre ne. Laysa bi tawilil ba'ini shine rab'atul qaddi din zai fassara, yace laysa bi tawilil ba'ini, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai tsawo ne tsirere wanda tsayi yayi yawa ba. Walal kasiri ba kuma gajere a dinne almutarajjidi mai kai komo kaman wada ba, shi manzo Allah ba gajere bane kaman wada, ba kuma mai tsayi ne wanda tsayi ya kure ba. Wa ma zalika, tare da wannan kaga shi madaidaici ne ba, to amma fa lam yakun yuma shihi ahadu yusabu ila tuli illa dadahu sallallahu alaihi wasallam. Gaji in ka ganshi haka madaidaici ne daidai, sai dai ila tuli a karabu, amma duk da haka duk tsawon mutum inda za su yi tafiya da manzo Allah za ga ba zai fi annabi tsayi ba, duk tsayin mutum ba zai fi tsayi ba, kuma in ka ganshi din ba wai dogo din ba ne. Kaga dai wannan wani kususiya ne daga Allah. Aha, yace rajilar sha'ari manzo Allah mai kwanciyar gashi ne, ma'ana gashin shi ba mai karangiya bane, ba kuma watsatse bane. izaftarra bahikan manzo Allah in ya bude hakurin shi yana murmushi iftara za ya bude hakurin an misli sanal barki a bisa kwatan kwashin kaman hasken walqiya in ya bude hakuri za kaman walqiya ne walqa wa an misli habil gamami kuma za ga hakurin kaman kwatan kwashin ainihin kumfan girgije ko kuma kwayan ainihin kankara da girgije idan ana ainihin ruwan sama ba za ka ruwan ya sauka ya sauka za ka hukun fafari sol a kan ruwan ko ka ga ainihin kankara yana saukowa fari sol ba to hakurin manzo Allah kamar wanne yake idza ta kallama idan manzo Allah ya yi magana ri'a sai ka ga an ga kan nuri sai ka ga maganar nashi ana ganin kamar wani haske ne ya kurje yake fita min sana yawo daga hakwaren shi din in yana magana sai ka ga kamar wani haske ne yake fita hakwaren a hasanin nasi unukan manzo Allah shi ne mafi kyawun mutane wajen wuya laisa bi mudahamin manzo Allah bai zamo mai keɓa mai sakakken nama ba wala mukalsamin bai zamo mai ainihin gajeren haɓa ba ko dogon haɓa ma'ana mai gajeren haɓa ana cewa mukalsam ko mai dogon haɓa ana cewa mukalsam to shi manzo Allah madaidaici ne mutamasikal badani manzo Allah mai kamammun jiki ne ba mai sakakken jiki ba darbar lami mai sabaɓɓen nama ne ma'ana naman shi din ainihin a haɗe yake ba mai sakakken nama ba alal barra barra'u yace ma ra'aytu mi zilim matin fi hullatin hamra'a a hasana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kai ni ban taba ganin min zilim matin ma abokin tukulluma an ce tukulluma shine gashin da ya sauka bayan kunne yake taba kafada amma bai sauka kan kafadan ba to ban taba gani mai irin wannan gashin fi hullatin a cikin kayan an ce hulla shine kwarjen leda mayafi wanda mutum ya yafa ya daura to ban taba ganin mutum wanda ya samu irin wannan kaya jajaye kuma yake da tukulluma a hasana mafi kyau min rasulillahi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wagala abu huraira radiyallahu anhu yace ma ra'aytu shay'an ahsana min rasulillah yace ani ban ga wani abu wanda yafi manzo Allah kyau ba ni duk a kyau na duniya ban taba ganin kyau kamar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga shi bai ce mutum ba bai ce a cikin kawo kawai shay'an yace komai ban taba ganin wani abu wanda ya zama kamar manzon Allah wajen kyau ba ko kuma yafi manzon Allah kyau ba ka annan shamsa yace kai ka ce rana ce ta jiri take gudana fiye da a fuskar manzon Allah wai za ba hika idan ya yi dariya ya talla a laufi juduri za ka ga kwanan nashi suna kyalkyala jikin garu za ga haskensu kamar yana ainihin shining a jikin garu wa kala jabiru bin samura kuma yace wa kala laurajin lokacin wani mutum yace mishi kana waju sallallahu alaihi wasallam misla sayfi yace ya jabiru fuskan manzo Allah da kuke cewa mai haske ne ma'ana kamar irin takobi yake wajen haske fa kala jabiru yace la ina bal wannan zancen misla shamsi ai fuskan kamar rana yake wal kamari kamar farin wata yake wa kana mustajiran fuskan manzo Allah mai jewoyi ne diddade ya fi tsayi jewoyi ya fuska ne sai ya tsayi shi ya fi fadin shi wa kana ummu mabad ta ce fi babi ma wasafadhu a cikin sashin abin da suke sifanta manzo Allah bi da shi sai a cikin sifofin da take faɗa ta ce ai manzo Allah ajmalun nasi shine mafi kyawun mutane min bayyana a nesa in ka go shi a nesa shi ya fi kowa kyau wa ahlahu shine mafi ainihin daɗin kyau ko kuma mafi ban sha'awa wa ahsanahu shine mafi kyau min karibin daga kusa in ya kusanto za ka ga abin da yafi ban sha'awa babu abin da yafi kyau fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi hadisi ibn ibni abi hala ya zo a cikin hadisin ibnu abi hala shi kuma yace ya talla allahu wajuhu fuskan manzo Allah yana kirkira talla alu alqamari laylatul badri irin kirkiran wata daren shafu وقال علي رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يا فدي في اخر وفي cikin karshen sifanta wanda yake yi lahu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gama sifofin sai yace ai marra ahu badihatan wanda ya ga manzo Allah farar daya ha bahu zai ji tsoron shi saboda kurjinin da yake da shi wa man khaladahu wanda ya kulda da shi yayi mu'amala da manzo Allah ma'rifatu wajen sani ya saki jiki ya san manzo Allah kai ainihin hulda a habbahu zaka ji yana son manzo Allah saboda kyan dabi'a da kyan hali da kuma irin kyautatawa da yake yaqulu na'ituhu sai mai sifanta manzo Allah ya ce lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam yace ni dai ban taba ganin kafin manzon Allah da bayan na ga manzon Allah ni ban taɓa ganin kwatankwacin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wal ahadith hadisai ne fi bas'i sifatihi cikin shimfiɗa sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mashhuratu hadisan mashhurai ne kasiratun kuma suna da yawa wala nu dawilu ba za mu tsawaita da sirri ya jero wannan hadisan ba saboda mun tsawaita a littafin masu yin tsawon da zai fi yadda muke bukata wa dukkansarna hakika mun takaita fi wasu cikin zuwan tashi mun takaita a nukata fa'idojin ma ja a fiye abin da ya zo a cikinta wani jumlatan da kuma ainihin jumla min ma fi kifayatun daga abin da isuwa yake cikin shi fil qasdi cikin nufi ilal matlubi zuwa ga abin nema abin da muka kawo din nan ya isa ga ainihin mutum ya samu abin da yake nufi na sanin sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa katamna kuma mun cike hadiyar fusul wa'annan fasilan da zamu kawo din nan mun cike su bi hadisin da wani hadisi jami mai tattaruwa da zalika ga wannan ainihin sifofin gaba daya na kifu alai wanda zamu dakata a kan shi hunaka a can in ka je karshen fasilan insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya so.